أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau ladi 22 da watan Muharram shekara ta 1444 Hijriya wanda ya dace da 20 da watan 8 shekara ta 2022 miladiya zan muhar karatun da muna lissafin shi ibara ce akan daura na wannan littafi mai albarka shine al-arba'un an-nawawiyya na al-imam an-nawawi dan saboda karanta hadisan da ke cikin shi da kuma samun sanadin su da ijazar wannan littafi mai albarka zuwa ga shi mawallafin mai wannan littafi shine al-Imam an-Nawawi mai ba sai mun karanto ba kamar yadda muka yi wancan gamin a yanzu dai mutum iya yadda zai fahimta ya fahimci mai ake nufi da sanadi ya fahimta mai ake nufi da ijaza nan ba sai an yi muqaddimar sa ba ina rawaita shi wannan littafi mai albarka ta hanyoyi guda 8 wanda cikin hanyoyin wannan guda ɗaya muka karanta ita ce zan bada sanadi da ijaza akan ta wannan mai littafi mai albarka al-Imam an-Nawawi Allah mishi rahama al'ada ta gudana ko wajibi ne ma a ce za a yi karatun littafi sai an tarihin mai littafi to ko da a takaice ne al-Imam an-Nawawi ba dogon magana zan yi kan shi ba sananne ne al-ma'ruf ne al-Imam an-Nawawi duniya ta shaida shi ya wuce a yi ta'arifin shi babban malami ne na Shafi'iyya malamin hadisi ne malamin fiqh ne malamin lugha ne duk wannan fannunnuka zaka ga yayi huce al'umma suna ta amfanuwa da littattafan shi wanda ya gani mu'allafat din shi mun gani wajen 50 da wani abu kuma na kirki masu kima duk inda ka je an ce wannan allafa ce ta al-Imam an-Nawawi to kai riko da ita da hannu biyu don saboda Allah ya bashi hikima da fahimta da bayani yadda zaka fahimci abinda ake so makasudi na littafin da zai bayani akan shi al-Imam an-Nawawi Allah mashi rahama ya rasu a shekara ta 1676 a karni na karshen karni na 6 kenan al-Imam an-Nawawi cikin Shafi'iyya yayi huce babban littafin mu a cikin ilimin hadisi da yake bayyana kimar al-Imam an-Nawawi wanda duk wanda zai karanci sahihi muslim babban sharhin da zai dogara a gare shi shine sharhi sahihi muslim na al-Imam an-Nawawi al-Minhaj sharhi sahihi muslim bin al-Hajjaj al-Imam an-Nawawi haka nan in kuma an koma cikin littattafan sa na fiqhu na Shafi'iyya babu babban littafin da suke ji da shi yana daga cikin shi majmu'u sharhi muhazzab al-majmu' wanda bai ma iya sashi ya rasu ba amma masail kin da ya kawo na fiqhu masu gwalagwale na ilimi wanda su ne makoma yana daga cikin dan Shafi'iyya amma kuma ya kasance yana da ikhtiyarat nashi zabin shi wanda yana kauce ma mazhabin Shafi'iyya kuma wanda wannan ita ce al'adar malaman hadisi suna cikin mazhabarsu amma kuma na saboda su sune uwayen kawo dalili duk wani wanda zai samu neman dalili in an tattauna kan mas'ala kawo hujja kawo dalili aya ce da hadisi shine babban dalili to inda za a samu babban malamin hadisi ana ce ya dan mazhaba kaza ne to zaka ga mafi yawancin su suna dan kauce ma mazhaba busu duba gare ta a wani lokaci me yasa dan ta ci karo da nassi wannan al'ada ce ta malaman hadisi al-Imam Ibn Hajar shi ma Shafi'i ne yana daga cikin littattafan da ya dogara da su ya fa'idanta da su sharhin al-Imam an-Nawawi na sahihin Muslim to haka nan suke malaman hadisi mazhabin su bayyin tasiri akan bin abin nan malaman fiqh mafi yawanci wanda suke ta'alifi akan fiqh zalla ba ga mota da nusus musu kawo adilla sune wanda kawo tsagwaran mazhaba suke bi babu ruwan su da cewa wannan abin sa auna shi ko shi ka kuma dama wannan shine sharadin shi in ka ji sun ce kaza kaza ne kaza kaza ne suna nufin a mazhabin su kai kuma ya rage gare ka mai karatu kai bincike ka ga wanne ne dalili cikin mazahibin wanda yake kai to amma wanda yake malamin hadisi ne ba haka nan bane shi yasa ma suke cewa ikhtiyaratun nawawi la yuqtabar biha fil mazhab zaba zaban al-Imam an-Nawawi idan zai kawo mas'alar fiqh cikin sharhi sai musulmi ya ce haza huwa al-muqtar fil mazhab haza huwa al-muqtar yana nihi a gare shi ba a cikin mazhabin su ba in an koma mazhabin su ne a Shafi'iyya an aka idlaqin aka ce a Sheikh ko ananihin al-Imam an-Nawawi. Wannan shine takaitaccen littafin shi, tarihin shi. Kuma al-Imam an-Nawawi yana da littattafai masu yawa cikin ilimin hadisi wanda dai muka hi sani, ga Riyadus Salihin, su al-Arabun an-Nawawi, su Rawdatut Talibin da sauransu littattafai mun aika su a majmu'a, mutum zai gansa da dama. Wannan littafin da yayi matnul 40 an-Nawawi, hadisi ne 40 kamar yadda zamu gani a muqaddima, wanda ya hada su, wanda sun kasance usul ne a cikin addini, sun tattaro dukkan abin da ya shafi addini, komai ya tabo duk wani abin da ya shafi addini a cikin wannan littafi al-Arba'un an-Nawawi ya tabo shi, kuma shi ya wada ga kuma malamai sun shaida da haka. Zan muhara da muqaddimar shi wanda ya ma littafin. Wannan shine asalin Arba'un an-Nawawi wanda da shi nayi, ya riga ya ciccire, yanzu sai muqaddima kadai a cikin shi, da shi zan mu karanto muqaddima. Al-Imam an-Nawawi yake cewa Allah masharhama, bismillahir rahmanir rahim, sallallahu ala nabiyil karim, yace alhamdulillahi rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai, qayyumus samawati wal aradin, wanda ya tsaye da samai da kasai, ya kawo al-aradin da jam'in shi, dan saboda nauyin shi ne jam'in al-aradin. Allah madaukin sarki koda ya jam'in as-samawat a Qur'ani bai kawo al-aradin, sai dai ce al-arad ko da mufrad din ta, dan saboda jam'in nata yana da nauyin hada shi, kuma Allah ya gina littafin shi akan saukin lafuzza. Yace mudabbirul khalaiq, mai tahiyyar da lamarin halittu, ba'isur rusul, wanda ya turo da manzanni salawatu wa salamuhu alaihim, tsira da amincin Allah su tabbata gare su, ila al-mukallafin, zuwa ga mukallafai wanda shari'a ta haukan su, li hidayatihim, dan shiryar da su, wa bayanu shara'i dini, da bayanin shari'o'i na addini, bidalail al-qada'iyya, da dalilai wanda suke yankaku a shari'a, usul al-fiqh, ko ad-dalail al-qada'iyya, ko ad-dalail az-zanniyya. Al-qada'i subut shine kawai tabbataccen nasi, aya ko hadisi wanda ya tabbata babu shakku akan ingancin shi, wa wadihatul barahin, da kuma hujjoji wanda suke kyarara, wanda sun huto hili. Ahmaduhu, ina gode ma Allah ala jami'i ni'amihi, akan dukkan ni'imomin shi, wa as'aluhu almazida min fadlihi, ina roƙon shi ƙari daga faralar shi, wa karamihi, da karamcin shi, wa ashhadu na shaida an la ilaha illallah, cewa ba abun bauta da gaskiya sai Allah, alwahidul qahhar, makadaicin sarki, alqahhar mai rinjaye, alkarim mai girma, alghaffar mai yawan gafara, wa ashhadu anna sayyidana, na shaida cewa shugabanmu Muhammad, annabi Muhammad, abduhu wa rasuluhu, bawan shi ne kuma manzon shi ne, wa habibuhu, masoyin shi ne, wa khaliluhu, badadayin shi ne, afdalul makhluqin, mafificin halittu shi annabi sallallahu alaihi wasallam kenan, almukarramu bil qur'anil aziz, wanda aka karramta shi, aka girmama shi da alqur'ani mai girma, almu'jizatul mustamirra, almu'jiza wadda take mai shudewa, wadda kullun tana nan, ala ta'aqubu sinin, akan wucewar shekaru, wa bis sunanil mustanira, da sunnoni masu haske sune hadisai, lil mustanira, dan yace taratukum al bayda la yazigu anha illa halik, lil mustarshidina, ga masu neman shiriya, al makhsus bi jawami'il kalim, wanda aka kebance shi da tarshashan kalmomi, tarshashan kalmomi, annabi alayhi salatu wa salam yace uti jawami'il kalim, wa samahati dini, da baiwa ta addini, salatu wa salamu alayhi, tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, wa ala sa'ir nabiyina, da sauran annabawa, al mursalina, da mursale, wa ali kullin, da dukkan alayen gidan shi, wa sa'iru salihin, da sauran bayi na gari. Yace amma bayan haka, bayan wannan muqaddima da nayi, faqad rawayna, mun rawaito hadisi, an ali ibn abi talib, daga ali ibn abi talib, wa abdullah ibn mas'ud, da abdullah ibn mas'ud, wa mu'az ibn jabal, da mu'az ibn jabal, wa abi darda, da abi darda. Abin da yasa amfanin da cewa faqad rawayna, saboda hadisin yana da sanadin shi daga gare shi har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam, baka da izinin ka ce faqad rawayna, indai ba kana da sanadin hadisin ba, inda bai da sanadin shi zai ce faqad ja'a fil hadis, ko faqad ruwiya fil hadis. Wa ibn Umar, wa ibn Abbas, wa Anas ibn Malik, wa Abi Huraira, wa Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhum, dukkan su aka rawaito daga gare su, min turikin kasira, daga hanyoyi masu yawa, bi ruwayat mutanawiat, da ruwayoyi wanda suke nau'i nau'i. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, annabi mai tsira da amincin Allah yana cewa, man hafiza ala ummati 40 hadisan, duk wanda ya harda cima al'ummata hadisi 40, min amr diniha, daga lamarin addinin su, ba'asahu Allahu yawmal qiyama, Allah zai tashe shi ranar tashin kiyama, fi zumaratul fuqaha, a cikin taro na malamai wal ulama da malamai din. Wa fi riwayatin, a wata riwaya, ba'asahu Allahu, Allah zai tada shi faqihan, aliman, masani kuma mai sani. Wa fi riwayati Abi Darra, a cikin riwaya Abi Darra yace, kuntu lahu yawmal qiyamati shafi'an wa shahidan, gobe kiyama zan kasance mishi mai ceto kuma mai shaida, wanda ya harda ci hadisi 40. Wa fi riwayati Ibn Mas'ud, a riwayati Ibn Mas'ud, kila lahu dukhulul janna, za a ce mishi shiga aljanna, min ayi abwabil jannati, shi ta shiga duk kowace kofa kaga dama ta aljanna. Hanyoyin riwayoyin hadisin ne yake fada. Wa fi riwayati Ibn Umar, a cikin riwaya ta Ibn Umar aka ce, kutiba fi zumratul ulama, za a rubuta shi cikin taro na malamai. Wa hushira fi zumratul shuhada, za a tada shi cikin taro na shahidai. Wattafaqal huffazu, amma hafizan hadisi gaba ɗaya sun yi ittifaki, ala annahu hadisun da'if, akan cewa shi hadisi ne mai rauni. Wa in kasurat turuquhu, duk da hanyoyin shi suna da yawa, dan saboda ba dan abu ne wanda ya kamata mu nura akan shi, ba wai dan an ce kasratu turuq suna daukaka hadisi ya kai wata matsayi da'ifai, da'ifi in yazo ta hanya mai yawa zai kai martabatul hasan, ba kowanne nau'i na da'ifi ba. Idan ya kasance raunin shi mai ƙarhi ne, to ko mun yawan hanyoyin nan ba zai same da shi zaman hasan ba. Yace wa qad sanafa al-ulama radiyallahu anhum, haqiqa malamai sun yi wallafa, Allah ya musu rahama, fi hazal babu, a cikin wannan babu, ma la yuhsa min al-musannafat, abinda ba a iya kididdige shi na wallafa wallafe tun lokacin shi kenan, rubuce rubuce kan al-arba'una yana da yawa. Yace fa awwal man alimtuhu sanafa fihi, har kon wanda na sani yayi rubutu cikin arba'una hadis, shine Abdullah ibn al-Mubarak, summa Muhammad ibn Aslam ad-Dusi, al-alim ar-Rabbani, malamin Allah, summa al-Hasan ibn Sufyan an-Nasa'i, ba Nasa'i wanda muka sani ba, wa Abubakar al-Ajurri, Abubakar al-Ajurri mai littafin ash-Shari'a, wa Abubakar Muhammad ibn Ibrahim al-Asbahani, wa Daruqutni, Daruqutni al-Imam al-Muslim, Amir al-Mu'minin fil hadis, wal Hakim, da Hakimun Naisaburi, wa Abu Nu'aym, shine Abu Nu'aym al-Asbahani sahibul Hilya, wa Abu Abdurrahman al-Sulami, wa Abu Sa'id al-Malini, wa Abu Usman as-Sabuni, Abu Usman as-Sabuni ma abucin ba sabuni na zamani ba, na kusan nan sabuni mai ake wannan me Safwa, ba shi wannan shi ai na ba, shine na baya wannan shi da dadde ne, can malamin hadisi ne babba, yana da aqidatu salafu ashabul hadis, wanda insha Allah muna sa ran zan musa shi. Wa Abdullah ibn Muhammad al-Ansari, wa Abubakar al-Baihaqi, da Hafiz Abubakar al-Baihaqi, ce wa khalaiqul lahi husauna, da halittu da dama, malamai da dama wanda ba a kididdige su, min al-mutaqaddimin wal mutaakhirin, daga cikin malamai na farko da na ƙarshe, malaman hadisi a wancan lokacin ana kasa su akan al-mutaqaddimun da al-mutaakhirun, su sa'al Imam an-Nawawi kin sune al-mutaakhirun, su Ibn Hajar su su'ala aini su da sauransu, mutaqaddimun can kuma magabata wanda suka gabata, yanzu kuma aka ƙara aka samu asirun. Wa qad istakhartu Allah ta'ala fi jami' 40 hadisan, yace na nemi zaɓin Allah akan hada hadisi 40, iktida'an bi ha'ula'il a'immatul a'lam, dan koyi da wannan manyan malamai, wa hufazul islam, hafizan musulunci, wa qad ittafaqa al-ulama, malamai sun yi ittifaqi ala jawazil amal, akan halaccin yin aiki bil hadisi da'if, da hadisi mai rauni, fi fada'ilil a'mal, a cikin faralla ayyuka, wa ma a haza, amma magana da ya faɗa tana da kaidi, ba a sake ba haka kawai, wanda yake da muzakkiran mu da muka yi ta usulul mustalah wal hadis, ta wannan kin ta yan sanal ula, zai ga wannan abun sharuɗan da malamai suka sa da abubuwan duka da suka ke wai wannan magana. Yace wa ma a haza, amma duk da wannan, fa laysa itimadi ala hazal hadis, ba na dogara bane akan wannan hadisin mai rauni yasa ni in yi wallafa, bal ala qaulin nabi, bar ni na dogara akan fadar annabi sallallahu alaihi wasallam fil ahadisi sahiha, cikin hadisi sahihai, li yuballiga shahidu minkum al-ghaib, wanda bayyanan ya isar ma da wanda kenan inji annabi sallallahu alaihi wasallam, wa qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, da fadar annabi sallallahu alaihi wasallam, dar Allahu mar'an, Allah haskaka, Allah ni'imtar da mutunan da sami'a maqalati, yaji fada ta, fa wa aha, ya kiyaye ta, fa adda haka ma sami'a ha, ya bada ta kamar yadda yaji ta. Nan gurin ana bayanin sihhatul hibs, yayi kokarin kiyayewa yadda yaji ya bada. Shi yasa zamu ga malaman hadisi daidai da kalma ɗaya ko sunan rawi ba su kokarin ku hada, in dai ba malamin su ya hada ba, ya hada a lokacin wani gakin hadisin, in sun so taudihi su ce ya'ani ibnu fulan, summa min al ulama, sannan daga cikin malamai da wannan hadisin ne malamai suka ce duk ka biyo tarihi sai ka gani wanda ya kasance malamin hadisi ne Allah ya sanya nadaratul wujuh a tare da shi. Summa min al ulama man jama al 40, sannan cikin malamai akwai wanda ya hada 40 fi usuluddin, cikin usuluddin, cikin tauhidi kenan. Wa ba'aduhum fil furu, wasu kuma cikin fiqhu. Wa ba'aduhum fil jihad, wasu cikin jihadi. Wa ba'aduhum fil zuhud, wasu kuma cikin zuhud suka rubuta. Wa ba'aduhum fil adab, wasu kuma cikin al adab suka rubuta 40 hadis. Wa ba'aduhum fil khutab, wasu kuma cikin khutubobi. Wa kullu ha maqasidun saliha, dukkan su manhaja ce mai kyau radiyallahu an qasidiha, Allah ya ji kan wanda suka yi wannan manhaja. Wa qad ra'aytu, haqiqa ni na gani, jam'u 40, ina niyya hada hadisi 40, ahamma min haza kullihi, wanda suka yi wancan muhimmanci dukkan su. Wa hiya 40 hadisan, sune hadisi 40, dan saboda dama wanda yazo daga baya shi yake ganin abin da na gaba yayi, kuma shi sai ya ƙara nashi, yake ga nashin yafi wancan. Shi yasa musannafat na wasu wanda suka zo daga baya za su hina wancan wanda suka gabata, da wanda suka gabata shi da kokolo shi karan kan shi bai dogara da na kowa ba. Shi kuma wannan na baya da yazo akwai da tatahud da yawa cikin abin, ya karanta can, ya karanta can, wanda ya hada ara da dama, sai kaga shi kuma ya ibtikarin nashi daban. Ala jami'i zalika, ce mustamilatin ala jami'i zalika, wanda sun tattaro dukkan wannan manhohin 40 hadisi, wanda ya hada dukkan wannan, yace kullu hadisin minha qa'idatun azima, dukkan wani hadisi cikin su qa'ida ce mai girma. Min qawa'ididdin, cikin ka'idodin addini, kamar da zan magana. Yace qad wasafal ulama, malamai sun wasafa shi bi anna madaril islam alai, cewa makewayar musuluncin duka akan shi take. Aw huwa nisful islam aw sulusu, ko hadisin a ce ma nisfin musulunci ne ko sulusun shi ne, ma'ana abinda ake bukata a ilimin addini wannan hadisin ya zama nisfi ne ko wannan ko sulusu. Wa nahau zalika, da makamantan wannan. Yace summa altazim fi hadhihi al-40, sannan na azama kaina cikin wannan hadisi 40, an takuna sahiha, kasance sahihai ne, in sun ce sayyata da hasan ya shiga ciki. Wa ma'uzamuha fi sahihayyil bukhari wa muslim, mafi yawancin suna cikin bukhari da muslim. Wa azkuru hazan, ambace ta mahzufatul asanid, had sanadin sa a shahi, li yasul qahibzu hadan, saboda har da ce sai yayi sauki, kawai marawaici daga annabi zai fada ba da sanadi mai tsawo ba. Wa ya umbul intifa'u biha, kuma an hwanuwa da shi ya gama jama'a, insha Allahu ta'ala, in Allah ya so, kuma haka Allah ya tabbatar, Allah ba da tahin shi karbuwa. Summa utbi'uha bi babin, sannan zan biyo da shi da babe, fi dabd khafin al-faziha, cikin kiyaye abinda lafuzan suke boye. Wa yanbagi li kulli ragimin fil akhirah, ya kamata ga duk mai kwadayin lahira an yi arfa hazi da ahadisi, ya san wannan hadisai. Limastamalat alaihi min al-muhimmat, dan saboda abinda suka tattaro na muhimman abubuwa na addini. Wa hata wata alaihi min at-tanbih, kuma abinda suka tattaro na fadakarwa, ala jami'i da'ata, akan dukkan biyayyar Allah. Wa zalika zahirun, wannan kuma zahiri ne, liman tadabbarahu, ga duk wanda karanta shi da nura, duk wanda karanci wannan littafi nashi mai albarka, yasa idan basira yan nura, zai ga wannan kowane hadisi daga cikin su mai zaman kanshi ne a cikin madarul islam. Yace wa alallahi itimadi, madogara ta ga Allah ne, wa ilaihi tafwidi, gare shi nake mai da lamari, la wastinadi, kuma gare shi na jingina. Walahul hamdu wan ni'ima, godiya da ni'ima sun tabbata gare shi. Wa bihi tawfiq wal isma, tawfiqi ga mudakatar da kiyayewa sun tabbata a gare shi. Wannan ita ce muqaddima mai tsada, mai kima, da al-Imam an-Nawawi yayi ma wannan littafi nashi mai albarka. Kuma Allah madaukin sarki ya sa wannan littafi ya zama karbabbe ne, mai kima, mai daraja. Yana da shuruh masu yawa, karbuwar littafi ita ke sa ga yana da sharhuhuka masu yawa. Shi gingin yake da sharhuka masu yawa, wanda duka cikin sharhukan shi ban ga kamar wannan ba. Jami'ul Ulum wal Hikam na al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali. Ibn Rajab shi mai sharhin Sahih Bukhari, yana da Fathul Bari, wanda bai ida shi ba, ya kai Kitabul Janaiz ya rasu. Kuma yana da sharhin Ilal Tirmizi, babban malami ne a cikin ilimin hadisi. Shi yasa da yamma 40 hadisi sharhi, sai zamana ba a yi kamar shi ba. Wannan littafi duk mai son ya fahimci 40 hadisi ya karu da ilimi, to wannan littafin wajibi ne neman shi sosai, mutum zai ci alheri a cikin shi. Wannan littafi sosai littafi ne mai albarka, wanda a cikin littafai sharhuhukan 40 nawawiya ba a yi ba kamar wannan littafi na shi. Kai tsaye zan mu tashi hadisi na farko. Hadisi na bismillahir rahmanir rahim, al-Imam an-Nawawi yake cewa al-hadisul awwal, hadisi na farko, ana amirul mu'minin a amso daga shugaban mu ne Abi Hafs shine baban Hafs Umar ibn al-Khattab Umar dan Khattab radiyallahu anhu Allah radda shi yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa marawaita idan sun kasance sanannu ne kamar su Umar da sauran su bazan mu ma tarjuma su ba amma inda ba su ba zan mi tarjuma su koda shi tsara bi ne annabi alaihi salatu wassalam yake cewa innamal a'malu binniyat dukkan ayyuka sai da niyya innamal a'malu binniyat tufidu al-hasar wa innama li kulli mar'in ma nawa yana tabbatar wa kowa abin da yayi niyya faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuli duk wanda hijrarsa ta kasance zuwa ga Allah ne da manzon shi fa hijratuhu ila Allah wa rasuli hijrarsa ta tabbata ga Allah da manzon shi Allah madaukin sarki zai bashi lada wa man kana hijratuhu li dunya yusibuha wanda ya kasance hijrar shi dan duniya ne dan ya same ta awi mar'atin yankin ha ko dan saboda mace ne aure ta fa hijratuhu ila ma hajara ilai hijrar shi ta tabbata zuwa ga abin da ya hijira rawahu al-bukhari wa muslim bukhari da muslim suka hudu wannan hadisi wannan hadisi shahararre ne na akwai gabar da awi mar'atin yankin ha suna nasabata zuwa ga muhajir ummu qais amma bai inganta ba cewa saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam hudu magana wannan hadisi ne mai kima kamar yadda Imam An-Nawawi yace dukkan wani hadisi da zai kawo hadisi ne mai kima a cikin baba wannan hadisin an rawaito daga al-Imam Shafi'i yake cewa wannan hadisin sulusin ilimi ne ɗaya bisa ukun ilimi ne yana shiga cikin babi 70 na fiqh an rawaito daga Imam Ahmad yake cewa asalin addini gabaki ɗaya hadisi uku suka tattara su innamal a'malu binniyat da man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu shi wancan ya auna ayyuka a zahiri shi kuma wannan innamal a'malu ya auna ayyuka a batini ita ce niyya yace da hadisin Numan ibn Bashir al-halal bayyinun wal haram bayyin wanda zan mutarda shi wannan hadisan inji al-Imam Ahmad ibn Hanbal yace su ne musuluncin gaba ɗaya sun tattara wannan ya auna ayyuka a zahiri wannan ya auna a batini wannan kuma ya nuna halal da haram na huskar mu'amala ta abinta abinci yau da gobe halal da haram hakim yake cewa sun ba mu labari daga Abdullah dan Ahmad daga baban shi yake cewa al-amalu bin niyyat da fadar annabi sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum yujma khalqu fi batni ummihi 40 yawman shi ma yana daga ciki da man ahdasa fi amrina Ishaq ibn Rahuwiya yake cewa hadisai guda hudu sune asali tushen addini hadisin Ibn Umar innamal a'malu da hadisin al-halal bayyin wal haram bayyin da inna ahadakum yujma khalqu da man sana'a fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun azuwa karshe wannan kun ga an mun fara tarda maganar da al-Imam An-Nawawi yake wada tun farkon darasi cewa dukkan hadisan da zai kawo musuluncin akan su yake kewayo gaba daya Hafiz Abil Hasan Dahir Ibn Mufawwiz Al-Mu'afiri Al-Andalusi Allah mashi rahama yake yayi waki akan wannan mas'ala yace umratu dinu indana kalimatun arba'un min kalami khairul bariya ittaqi shubuhati wazhad wada ma laysa ya'nika wa amal nabiyyin yace madogarar addini a wajen mu guda hudu ne daga maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam take yayi shubha wazhad kai zuhudu wanda zan mutarda shi wada amala ya'nika dukkan su dai zan mutarda su hadisan dai kawo guda hudu shi ma ana dan saboda me yasa dukkan wani abin da za a kawo dukkan wani abin da mutun zai yi sai da niyya in babu niyya wannan aikin ya tayi haba'an mansura to niyya ita ce madogara ita ce tushe shi yasa kowanne mawallafi in zai galibin mu'allifun a cikin hadisi da shi suke farawa hadisai da dama sun zo Ibn Rajab ya kawo su masu goyen bayan wannan hadisin wajen hadisan sun kai wajen 30 wanda suna goyen bayan wannan hadisi ma'anar wannan hadisi zamma ta hadisi na biyu al hadisi sani hadisi na biyu an Umar ibn al-Khattab amso daga Umar dan Khattab aidan kuma kale yake cewa bainama na hanu julusun wani lokaci muna zamne inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wajen annabi sallallahu alaihi wasallam zata yi min wata rana iz tala alaina rajulun sai wani mutum ya fito mana shadidu bayadu siyaw mai tsananin horar tuha tafashi ta ciza horinta sosai ne shadidu sawadu sha'ar mai tsananin bakin gashi gashin shi yayi baki sosai la yura alaihi asaru safar ba aga alamun tahiya tare da shi da wata gajiya da kura babu a jikin shi wala ya'rifuhu minna ahad kuma babu wanda ya san shi hatta jalasa ila annabi sallallahu alaihi wasallam hasai da ya zamana wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yasa ya hudu wannan saboda a wancan lokacin bulaguran in kai a iyadi har aka ga mutum ba a san shi ba to daga nesa yake in ko daga nesa yake to da an ga alamun tahiya tunda a raƙumi zai zo ko a kafa ba yanzu bane da za a ce mai yiwa a jirgi ya zo ko a bis ya zo a gan shi kwas ya hutu ba wata kazamta tare da shi hatta jalasa ila annabi har sai da ya zamana zuwa ga annabi fa asanar rukubatai ila rukubatai ya danganta gwiwoyin shi zuwa ga gwiwoyin shi wa wada akafahi ala fakhizai ya aza hannuwan shi bisa tafufukan shi shi mutuna ya aza hannuwan shi bisa tafufukan shi bisa cinye shi ba bisa cinyar annabi sallallahu alaihi wasallam dan saboda ladabi jibril ba zai ma annabi sallallahu alaihi wasallam haka ba hatta jalasa ila annabi aha qala yake cewa ya muhammad ya kai annabi muhammad akhbirni anil islam ba ni labari game da musulunci fa qala rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alislam musulunci shine ka sheda ba abun bauta da gaskiya sai allah annabi muhammad manzon shi ne ka tsaida sallah ka bada zakka ka yi azumin ramadan ka yi haji in ka samu hanya qala sai yace sadaqata ka yi gaskiya fa ajibna lahu muka yi mamaki ga wannan mutum yasaluhu yana tambaye annabi wai saddiqu yana gaskata shi dan da ya tambaye shi inda tambaya ce ta neman sani ba zai ce kai gaskiya ba dan saboda shi ma bai sani ba sai yace akhbirni anil iman bari labari game da imani yace shine an tumina billahi kai imani da Allah wa malaikatihi da malaikun shi kutubihi da littattafan shi dukka wa rusulihi da manzan shi walayul akhir da nan lahira wa tu'minu bil qadri khairihi wa sharri kai imani da qadara al khairin da dal na sharri qala sadaqta yace kai gaskiya yace fa akhbirni anil ihsan ba ni labari game da al ihsan kyautatawa yace anta abudallahi ka bauta ma Allah ka annaka tarahu kama kana ganin shi fa in lam takun tarahu in baka ganin shi fa innahu yaraka shi yana ganin ka qala sadaqta yace kai gaskiya wannan duka ya tambaye shi maratibul din as-salasa al-islam al-iman al-ihsan sun ya fara da martaba ta kasa musulunci imani mai bi mata sai kuma ihsan yake bi mishi qala sai yake cewa fa akhbirni an sa'a bani labari game da kiyama qala sai yace mal mas'ul anha bi a'lam min as-sa'il wanda ake tambaya bai wanda ya tambaye sani ba ma'ana ni da ni ban hi ka sanin ta ba qala sai yace fa akhbirni an amaratiha bani labari game da alamunta qala sai yace anta lidal amatu rabbataha shine baiwa ta aihi uwar gijiyarta kawai shine yawan sadaka wa antara al-hufat al-urat kuma kaga wanda suke babu takalmi al-urat saraitatu al-ala matalauta ri'a asha'i makayan dabbobi ta dawaluna fil buniyan suna tsawaitawa a cikin gini sun man talaka sannan sai tahiye shi wannan mutum falabisna maliyan muka zauna zamani mai tsawo sun makara li sannan yace mini ya umar ya kai umar a tadri mani sa'il ka san waye mai tambayan nan kurtu sai nace Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzon shi ne mafi sani qala sai yace haza jibrilu atakum wannan shine jibril yazo muku yu'allimukum dinakum yake sanar da ku addininku rawahu muslim muslim ya rawaito shi a cikin sahihi muslim ummatin yaje zai ganshi ya kawo shi da hanyoyin shi da dama wanda hamma da ziyadat da kare-kare wanda sosai suna kara huddo ma'anonin wasu abubuwa a hili wanda ba dirasa shi muke ba balle mu tsaya koma ga wannan yace amma musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam he fassara shi da ayyuka wanda suke na zahiri na magana ko kuma na aiki shine fadan la ilaha illallah annabi muhammad manzon Allah ne wannan aiki ne na halshi sannan tsaida zakka da yin tsaida sallah da bada zakka da azumin ramadan da haji wannan gabaki dai su kuma ayyuka ne na gangan jiki wanda gangan jiki ake yin su ne kuma sallah da azumi da kuma duki abinda yana bukatar da dukiya kuma da gangan jiki shine bada zakka da haji a wata ruwaya ta ibnu hibban ya kara zuwa ga wannan cewa kai umara kuma kai wankan janaba ka cika arwalla kuma wannan nuni ne akan cewa dukkan ayyuka gabaki ɗaya na zahiri suna shiga cikin karkashin sunan musulunci wannan mas'ala ce da malaman musulunci na kirki sun yi sabani da yan bid'a cewa halil a'malu tadkhulu fi musammal iman amla shin ayyuka suna shiga cikin karkashin sunan imani ko kuma haka ba ai magana mafi inganci wanda malamai suka tai akai shine cewa dukkan wasu ayyuka suna shiga karkashin sunan musulunci wannan a takaice hadisin in har za a tsaya ayi sharhin shi yana buƙatar dogon abun nan amma mu ba dirasa hadisin muke ba muna tabo su abubuwa ne sama sama wanda zan mu wuce akan su sai al hadisu salis hadisi na uku an abi abdurrahman amso daga abi abdurrahman abdullahi ibn umar ibn al-khattab shine abdullahi dan umar dan khattab radiyallahu anhu ma Allah ya rada su kale yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci akan gimshikai guda biyar dan wata ruwaya ta zo ya ce ala khamsu da'aim shahadatu alla ilaha illallah shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasuluhu abduhu wa rasuluhu cewa annabi muhammad bawan shi ne manzon shi ne wai qami salat da tsaye da sallah wai ta'i zakat da ba da zakka wa hajjil bait da hajji dakin Allah wa sawm ramadan da azumin ramadan al-imam al-bukhari da muslim suka hudo shi muttafaqun alayhi ne nan gurin abinda annabi yake nihi shine kwatanta musulunci da wani gini wanda an tsaida shi da gimshikan shi guda biyar wanda busu bai tabbatuwa sai da wannan gimshikan sauran dabi'u na musulunci kuma sai su zama kamar su ne cikon ginin su wannan su ne gimshikai sauran da zasu taho sauran ayyuka na musulunci su ciko ne idan an rasa daya daga cikin su sai ya zama ginin ya rage kuma yana nan amma dai bai rage ba tare da ya hadu ba kamar runha ce ka tsaida ta da gimshikanta na ƙasa koda ba azadar ni ba tana nan sunan ta runha amma in ku ba azaba ba ai mun san cewa ba cikakkar runha bace to haka nan wanda ya kawo wannan amma bai kawo sauran ayyuka da musulunci yake umarni ba sabanin su gimshikan aka ce wani guda aka rasa daga ciki sai ya zamana ya bata wannan kin ya nakasa ginin gabaki daya ko ma ya bata shi gabaki daya shine kalmar shahada guda biyun aka rasa su babu ginin ma gaba daya a cikin wata riwaya ta bukhari shine yace al-imanu billahi wa rasuli amma tsaye da sallah hadisi sun zo da dama masu nuni akan ta wanda ke nuna cewa barin ta huta ne daga musulunci mafi girman hadisan shine hadisin muslim bainar rajul wa bainar kufr wa shirk tarku salat tsakanin mutun da kahurci da shirka shine barin sallah ya haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ka bar sallah da gangan duk wanda ya bata daga gangan ya huta daga addini wannan duka suna nuna cewa magana mafi inganci kamar yadda ibnu rajab yace da sauran malamai shine cewa tariku salat kafir duk wanda ke barin sallah kafiri ne da malamai suna ta sabani akan mas'ala al hadisu rabi hadisi na hudu ana abi abdurrahman abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu amso daga abi abdurrahman abdullah dan mas'ud yake cewa haddathana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari huwa sadiqul masduq shi kuma mai gaskiya ne abun gaskatawa yayi muqaddima da wannan magana dan abun da zai kawo magana da annabi zai faɗa magana ce wadda ba waqi'i yake tabbatar da ita kawai ne tunanin cewa ya akai annabi ya san wannan abubuwa ne na gaibu shi yasa elshin huda cewa huwa sadiqul masadu ka wani mai rubabban imani ce ya akai annabi ya san wannan abubuwa wanda gaibu ne yace inna ahadakum lalle dayan ku yujma'u khalquhu ana tattara halitta shi fi badin ummihi a cikin ma'aihiyar shi 40 yawman nudfa kwana 40 yana matsayin nugon jini sun mai kunu alqatan sunna ko zamana el tsoka misal zalika kwatankwacin haka dugon jini nike so nudfa shine dugon mani alaka kuma dugon jini sun mai kunu mudgatan misal zalik sannan sai zaman el tsoka da ta kai daidai gurgurdan atamnata sun mai yursalu ilaihi almalak sannan sai aiko masa malaika fa yanfuku fihi ruhu ya busa masa rai wayi umaru bi arba'i kalimatin a umarce shi da kalmomi guda hudu bi katibi rizqihi wa ajalihi a rubuta arzikin shi da ajalin shi wa amaluhu da aikin shi wa shaqiyun aisa'i da kuma cewa mutuna mai arziki ne ko matsiyaci ne siya da arziki na lahira ake nihi fa wallazi la ilaha illa ghayruhu yace ina rantsuwa da Allah da babu an bauta sai shi yace inna ahadakum lalle dayan ku la ya'malu bi amali ahli aljanna zai aikata ayyuka irin ayyuka na yan aljanna a wata ruwaya ya kara cewa fi ma yazharu lin nasi ga abinda mutane suke gani yake zahara hatta yakunu ma bainahu wa bainaha illa zira sai ya kasance tsakanin shi da aljanna babu abin da yake saura sai kamar zira'i saura kadan ma'ana misali ne wannan fa yasbiqu alaihi alkitab sai littahi ya riga ya a gare shi can fil azal an rubuta cewa aka san haka ne fa ya amalu bi amali ahli an-nar sai ya aiki da aiki na yan wuta fa yadkhulu ha sai ya shige ta wa inna ahadakum dayan ku lalle la ya amalu yana aiki bi amali ahli an-nar da aiki irin na yan wuta hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira sai ya kasance tsakanin shi da ita ba abin da ya saura sai zira'i fa yasbiqu alaihi alkitab sai littahi yayi sau riga a gare shi fa ya amalu bi amali ahli aljanna sai ya aikata aiki na yan aljanna fa yadkhulu ha sai ya shige ta wannan hadisin annabi alaihi salatu wassalam ya ba mu labari ne gabi da marahil na halittar dan adam a cikin ma'aihi washi marahil guda hudu wanda annabi alaihi salatu wassalam ya zano su wanda kuma duk wanda yake likitoci ne sun tabbatar da wannan yadda annabin nan ya faɗa haka halittar dan adam take kasancewa kuma da rubuta arzikin shi da ajalin shi shi yasa a wani hadisin yake cewa inna ruhan qudsi nafakha fi ru'i anna nafsun mu'minatun la tamut anna nafsun la tamutu hatta tastakmilu ajalaha wa rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab yace Allah ya mun wahayi cewa babu wata rai da zata zo duniya sai ta cinye arzikinta da ajalinta yace dan saboda ku ji tsoron Allah ku kyautata nema ka nemi halakinka haram in ka ci kai ta nema ba kai saka jayu abinda Allah bai kadarta maka ba inda ka bari duk abinda zaka nemo ta hanya haram inda ka bari ta halak zai zo maka sai dai kai gauga sai ka same shi ta haram kuma ka ci azaba Allah Allah kiyaye sai nan gurin yake cewa ba abin da ya mushi saura sai zira'i wannan hadisi sun yi ittifaki gabaki daya akan al'umma da akan karbar shi wanda a'amshi ya rawato shi daga ibn wahab daga ibn mas'ud ta hanyar shine bukhari da muslim suka huddo shi annabi alaihi salatu wassalam ya ba su wannan labari har zuwa karshe wannan hadisi yana nuni akan cewa dan adam yana kekkewayawa a cikin halittar shi a cikin marahil guda uku wanda sun bada kwana 120 ne kowane dauri a tsawa kowane dauri kwana 40 na farko nudufa sannan kamar yadda dai annabi ya zano Allah madaukin sarki ya ambata mana a cikin alqur'ani wannan adwar kin da annabi alaihi salatu wassalam wanda jinjiri yake jaji kekkewayawa kansu wata kaida mu sani cewa fa duk wasu maganganu da zan mu gani na duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su to mu tabbatar a qur'ani yayi istinbadin su dan saboda yahi kowa ilimi abinda zai is shi aka sauko ma qur'ani yahi kowa sanin shi duk abinda zai faɗa ko baka ga ba inda ya dace a cikin qur'anin to ka tabbatar a qur'ani yayi istinbadin shi shi yasa hadisan shi karfafa qur'ani ne suke mafi yawaicin su ake samun ayoyin da suke goyen bayan su ya cikin suratul hajj Allah yake cewa ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin wannan adwarikin haka Allah ya zuro su a cikin suratul hajj kenan ga sunan Allah madaukin sarki ya zana su inda kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma Allah madaukin sarki ya zana wannan guda uku na nutfa da alaka da mudga a cikin gurare masu dama a cikin alqur'ani wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqana an-nutfata 'alaqatan fa khalaqana al-'alaqata mudghatan cikin suratul mu'min har zuwa karshe ga su addu'ar kin da annabi ya zanu ga su Allah ya faɗe su yana shi kawai karfafa magana da Allah madaukin sarki ya faɗa ci malamai akan nan ne suka yi rangwame akan cewa mace tana da damar wasu daga cikin malamai isqadin yadda abin da ke cikin ta matukar bai kai wannan daurin da aka faɗa ba kamar azalo ne suka sanya shi kamar azalo amma wannan magana ce mai rauni kamar sun ce idan ciki bai kai da kwana 120 kin nan mata tana da dama ta je ta zubda shi to amma wannan magana ce mai rauni sidan sun dauke shi kamar azalo dan saboda janini suka ce waladin ne in akada shi dan jinjiri a cikin cikin ya zama ne ya wuce daga marhala ta mani wanda ma suke da alƙamshin gaskiya a cikin dauri na farko kawai yana matsayin mani a wannan kwana 40 kin na farko su ne wanda aka dan sassauta su ma ta hanya halahu ake zance in wata maslaha ta kama amma shi ma dan saboda me yasa dan yazo daidai da azalo a lokacin da zai za a hudda shi a wannan yana matsayin mani ne azalo ma kuma matsayin mani ne sai suka tai akan cewa wannan dauri na harku shi da dama amma sauran wa'ancan ya riga ya wuce wannan ba za a yi kiyasin shi ba da abun nan da mani malamai na musulunci a kalkashin wannan suka huddo Annabi alayhi salatu wassalam a hadisi yana ta inna nudfa takunu fi rahim 40 yawman ala haliha la tughayyar dugon mani yana kasancewa a cikin ma'aihiyar shi akan halin kwana 40 babu abun da ya jikirta hujja suke nan kenan tunda bai jirkita ba bai sauya ba a matsayin shi na mani ne yadda za a yi azalo shi ma halitta a hudda shi yace idan kwana 40 suka wuce sai ya koma alka sai ya koma mudga kai inda za a sanya kashi da sauran maganganu da malamai suke kawo a kalkashin hadisin ara na fiqihu masu yawa da hukunce na fiqihu masu yawa ake hudda a kalkashin wannan hadisi mai albarka ba zan mu tsaya a kansu ba zamu ji alhadisul khamis hadisi na biyar an ummul mu'minin daga ummul mu'minin na ummu abdullah uwar abdullah ita ce aisha radiyallahu anha aisha Allah radaya ta ba ta taba haihuwa ba amma ta alkunya da diyar dan yar uwarta ne kala take cewa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahadasa fi amrina haza duk wanda ya kirkiro cikin wannan lamari namu yana nihin lamarin addini ba na duniya ba yace ma laysa minhu abunda ba tare da shi yake ba fa laysa fa huwa raddun wannan an mayar mushi da abun shi ma'anahu fa huwa mardud amma he annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya mana nuni akan tsananin maida abun cewa ba za a karba ba sai amfani ma da kalmar raddu din shine ma mayarwa ba ma abun maida bane shi abun shine ma mayarwa kenan wannan ta'kidi ne kamar da malamai suke faɗa wannan hadisin bukhari da muslim suka huddo shi daga ruwaya qasim ibn muhammad daga amma shi tace aisha lafuzan shi sun sha bamban me yazo yake cewa man ahdatha fi dinina ma laysa minhu fa huwa radd kenan kun ga fi amrina gashi ruwaya ta zo cewa man ahdatha fi dinina wannan hadisi asali ne mai girma daga cikin asalin addini kamar yadda al-amal bin niyat mizani ne na ayyuka a zahiri to kuma haka nan wannan shi kuma mizani ne na ayyuka a batini a zahiri ka kyautata a batini ka kyautata niyya ka gyara ta aiki ya samu daidai wajen Allah to kuma a zahirin sai zamana kai shi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallah ce ka kyautata niyya kai ikhlasi kaje a zahiri kai ta raka'a biyar to kenan kaga kuma a batini awanta a batini ba ta yi ba duk da can zahiri ka gyara niyya ba dan riye kai ba dan komai ba amma ba za ta karbi ba to haka ne yace dukkan wani aiki idan ya kasance ba kan umarnin annabi bane alaihi salatu wassalam to za a maida ma mai shi abin shi duk wanda ya kirkiro cikin addinin Allah abinda Allah bai yi umarni ba manzon shi bai yi umarni ba a wajen Allah ba komai bane wannan zai zo cikin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa manya ishimin kun fasar ikhtilafan kasiran karin bayani akan wannan hadisin dan ma'anarsa daya ga sunan hadisai da yata kawowa wanda suke nuna cewa duk abinda aka yi za a ya saba ma zahirin shari'ar musulunci wanda annabi alaihi salatu wassalam ba umarnin shi ba umarnin Allah babu dalili akai Allah mayar ma mutun da abin yake yi hadisi al-hadisu sadis hadisi na shidda an abi abdullah ibn umman ibn bashir daga abi abdullah ibn umman ibn bashir radiyallahu anhu Allah radda shi kale yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal halal bayyinun wa innal haram bayyin halak abayyana take haram abayyana take wa bainahuma umurun mustabiha tsakanin su akwai salamun ra masu rikitarwa la ya alamuhunna kaseerun minan nas diyawa cikin mutane ba su san su ba mustabihat kuma yadda Allah ya bayyana cewa ar-rasikhuna fil ilmi su suka san su yace famanit taqashubahat duk wanda kiyaye shubha faqalistabara alidinihi ya kiyaye addini shi wa irdihi da mutuncin shi wa man waqa fi shubhati duk wanda abu ko cikin shubha anan zahirar din maganar malami iziya Allah mashi rahama Allah ji kanshi yake cewa idan mutum bai da hanyar halal ko shubha ma ya kawo ciyar da iyalin shi yake cewa man waqa fi shubhati duk wanda abu ko cikin shubha waqa fil harami ya abu ko cikin haram karra'iyar a haulal himaka wa makayi ne ke kiwo a gehan iyaka yushiku an yarta fihi ya kusa kiwo a cikin ta yace ala ku saurara inna li kulli malikin hima kowane sarki yana da iyaka suna da iyaka a lokacin hima ta kiwo da ake annabi ya kawo magana kiwo kuma sai ya kawo magana kowane sarki a lokacin suna da sarki da za a kewaye wani katan daji a ce nan tumakin sarki ake kiwo ba wanda yasa ya sa dabba shi ciki to yace kowane sarki yana da wannan alawa inna hima llahi maharimahu ku saurara ko dan kan mutun ya dauka cewa iyaka irin ta kasashe wannan iyakan Niger da Nigeria annan sabon abu ne wanda can lokacin ba su ma san da shi ba nan hima suna bayani akan hima ta kiwo da suke yi su wancan lokacin yace wa inna hima llahi maharimuhu iyaka ta Allah shine abin da ya haramta ala ku sa ma'ana Allah ma irin yadda sarkin yake haka nan yan muku ya kewaye wasu abubuwa yace wannan nawa ne kawai wanda ya taba su sauran duk kuje ku yi amfani da su yace ku saurara wa inna fil jasad mudga a cikin jiki akwai ta tsoka iza salahat idan ta gyaru salahal jasadu kulluhu dukkan jiki ya gyaru wa iza fasarat idan ta baci fasaral jasadu kulluhu jiki dukkan shi ya baci yace ala ku saurara wa hiyal qalbu ita ce zuciya ala harfu tanbihi ne ana amfani da shi dan jayo hankalin mai sauraro san abinda za a faɗa cewa mai muhimmanci ne rawahu al-bukhari wa muslim bukhari da muslim suka huddo wannan hadisi sahihi ne an yi ittifaqi akan rawaito shi daga ruwaya sha'abi daga nu'man ibn bashir a cikin lafuzin shi akwai ƙari da rage amma dukkan su dai ma'anar su guda take komawa ma'anar abinda annabi yake nihi al-halal bayyinun wal haram bayyin shine cewa annal halal makhda bayyinun lashtibaha fihi halak wadda take tsantsatta halak a zahiri take babu shubha tare da ita haka nan haram ita ma zahiri take babu shubha tare da ita tsakanin su babu rikicewa ga duk wanda ya san halal da haram yace amma ar-rasikhuna fil ilmi sune wanda shubha koda wanda ya kasance shubha bas bata rikice mun suna iya sanin wani kismi ne amma halak wadda take zahiri kamar cin abayibat daga cikin kayan itatuwa su da bino da sauran su da bahimatul an'am da Allah ya halitta da shurbul ashriba tayyiba abin sha kyakkyawa ruwan sha da zuma da sauran su da sanya tuha wadda ake ta halakta Abu Duga da Kitani da Sufi da Shayar da sauransu da aure matan da aka halitta na aure da tasarri dukkan su wannan abubuwa ne da halaccin su kyarare ne ba kowa bai bi su boyuwa gare shi yace amma haram wadda take mahada tsantsatta kamar cin mushe da cin jini da cin alade da shan giya da auren muharrama da zina da sauransu dukkan su wannan gabaki ɗayan su zahiri ne ba wanda zai ce bai san su ba su ne ma malaman fi usulul fiqi suke ce ma al ma'lum min ad-din bi ad-darura wanda tilasa ne a addini kowa ya san shi wanda ma yi inkarin wajabta shi kahuri ne dan zahiri ne amma mustabihi amma ce wanda yake mai shubha ne misalin abinda malamai suka yi sabani wajen halaccin shi ko haramcin shi amma ainin shi kama al-khayl wal bigal doki da abun nan doki da al-fadari wa shurubu maqtala fi taharimihi da shan abinda aka yi sabani cikin shan shi min al-anbizati allati yuskiru kasiruha ga wanda mafi yawaicin shi in yayi yawa yana sa maye idan mai yawa ne bai sa kadan kin shi bai sa maye da yawan shi yana sa maye malamai sun yi sabani akan shi da sanya abinda aka yi sabani na sanya shi kamar tuhar da namun daji a yanka kura fata a maka riga wannan malamai sun yi sabani akan wa'annan ko kuma kasuwanci wanda yake an yi sabani akan shi kamar albay'il ina da at-tawarruq da makamancin wannan dukkan su wannan abubuwa ne wanda sun yi malamai sun yi sabani to wannan su ne yace tsakanin su akwai shubha wanda ababu wanda ke sanin su sai manyan malamai kamar yadda Allah madaukin sarki yayi bayani dan ya faɗa cikin suratul nahl wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay mun sabko maka littafin alqur'ani mai bayanin dukkan abin da yake abin nan mujahid yace duk abin da aka yi umarni aka yi hani Allah ya bayyana shi a cikin littafin sai dai wanda bai fahimta ba yubayyinu Allahu lakum an tadillu Allah yana bayyana muku dan kada ku bace wannan hadisi ya tattaro abubuwa masu yawa kenan shi kuma wannan yana auna mana bayani akan halak da haram kamar yadda aka ce hadisai gabaki ɗayan su guda uku wannan suna daga cikin madarul islam alhadisu sabi hadisi na bakwai eh musani ƴan uwa wannan hadisai wannan littafi mai albarka hadisin shi ɗaya da zan mu zamana akan shi mun yi darasin shi mun yi lokacin da dalibai muke yin shi hadisi ɗaya muna yin wajen darasi bakwai akan shi kuma da wannan littafi mai albarka a cikin nan muna tahiyya mu tar da inda muka tsaya mun kai daidai gurin Allah madaukin sarki ba mu yi da karatun ba kuma a lokacin Allah ya sa ba tasjili muke ba amma littafin hadisan da ke cikin nan hadisai ne masu albarka kawai na dan dauki gurare ne wanda zan mu tsamo wanda su haskaka mana cikin hadisin ba dan abinda duk hadisi yake bukata ba an amso hadisi na bakwai daga Abi Ruqayyah Tamim ibn Aws al-Dari radiyallahu anhu shine ya kasance ba nasare ne sai musulunta a shekara ta 9 tare da dan uwan shi Nu'aym shi Tamim al-Dari Allah rada shi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa addinun nasiha addini kawai nasiha ne nan gurin ya kawo shi da sifa wal mausuf da kanci bai ce ba addinu nasihatan sai ce kawai addinun nasiha kawai addini shine nasiha kawai yana nuna cewa gaba ɗaya ma addinin nasiha ne nasiha kan ma dauke ta a yadda a fasara ta Hausa da muke nihi cewa nasiha kawai kamar da mutum hura kamar shi nasiha ba wannan ba ake nihi zan mu jimi take nihi salasan kunna sai muka ce liman gawa ya rasulullahi ya ma'aikin Allah yace lillahi azza wa jalla ga Allah madaukin sarki wal kitabihi da littawan shi kenan kaga inda waccan muka dauka ya zaka ma Allah nasiha da littahin Allah wa li rasulihi da manzan shi wa li aimatul muslimin da shuwagabannin musulmi wa ammatihim daga magarin musulmi gabaki daya rawahu muslim wannan hadisi al-imamu muslim ya huddo shi ya zo cikin hadisin na muslim haqqul muslim ala al-muslim sittun yace wa idza tansa haka fa ansih lahu in yanne muka yi mushi nasiha kai mushi nasiha haka nan hadisai da dama da suke bayani cewa munasahatu wulatul amr wal uzum jama'atul muslimin arwaya al-imamu ahmad ibn hanbal da hadisai da dama yake cewa a wani hadisin na dara kuduni salasul la yajillu alaihin qalbu mar'in muslim abubuwa guda uku zuciyar duk wani musulmi batta ha'inci akan su annasihatu lillah nasiha ga Allah da manzon shi da littattafan shi da sauran jama'a ga magarin musulmi gabaki daya hadisi ne sahihi cikin abunnan dara kuduni abu amr ibn salah mun san abu amr ibn salah mai muqaddimati ibn salah wanda duk wanda yazo cikin musalawul hadisi bayan Abu Amr ibn Salah ga littafin shi muqaddimatu ibn Salah yake dogaro su alfiyatul iraqi alfiyatul suyudi su da sauran taqrib wa tahzib dukkan su gaba ɗaya shine madogara to ilimin musalawul hadisi yahi karkata bai cika ba bayani akan ma'anar hadisi dan saboda mafi yawanci zaga malamai ga abubuwan da kowa ya hime da hankali akan su kan mu dauka mun ga cewa Nawawi shi kanshi mai littafin nan malamin hadisi ne da lugha ta tahzibul asma'i wal lughat a lugha kadan yayi haka nan a fiqhu kadan yayi amma inda in ka zo kaga ya baje kolin shi shine hadisai to haka nan Abu Amr akan musdalah wal hadisi ya baje kolin shi a cikin hadisai da wuya zaka ga yayi sharhin hadisi inda kuma yayi sharhin to sharhin rigai-rigai ake wajen neman shi dan kimar shi yayi sharhin sahih muslim ya bace babu shi yanzu to wanda suke da shi da jimawa a wancan lokaci suna daukowa da gare shi wannan Ibn Rajab ya dauko magana shi kalkashin hadisin nan Abu Amr ibn Salah yake ce an-nasihatu kalimatun jami'atun tatadammanu qiyamul nasihi lil mansuhi lahu bi wujuhil khair wa iradatan wa fi'lan yace in an ce nasiha kalma ce da tattaro dukkan alkhairai ga wanda aka ce kai ma nasiha ta huska kyakkyawa nasiha ga Allah in an ce nasiha ga Allah shine kawai kai mishi kyakkyawar mu'amala da ta dace da shi kuma wannan shine tauhidin shi ciki da siffanta shi da kyakkyawar siffa ta girmamawa da tsarkake shi ga duk abin da yake kishiyar girmamawa da kuma nisantar saban shi da tsayuwa da biyayya gare shi da abin da Allah yake so da ikhlasi da so dan shi da kidan shi da yakar wanda suka kahurce ma Allah da duk wanda yake haka kuma da kira zuwa ga haka nasiha ga littafin Allah shine imani da shi da girmama shi da tsarkake shi da tilawa shi hakikanin tilawa da tsayawa wajen umarnin shi da hanin shi da fahimtar ilimin mukan littafin nashi da misalan shi da tadabburin ayoyin shi da addu'a kira zuwa ga karanci littafin Allah da karewa ga duk wanda zai kawo suka cikin littafin Allah da mulhidai wannan nasiha ga littafin Allah kenan shi Abu Amr ibn Salah yace nasiha ga manzon Allah ita ma kuma kusa da haka ne shine imani da shi da abin da yazo da shi da girmama shi da mutunta shi da riko da shi da yi mishi biyayya da rayar da sunnar shi da kuma watsa ilimin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam da kokarin kiran al'umma zuwa gare ta da kuma gaba da duk wanda yake gaba da Annabi alaihi salatu wasalam da dabi'antuwa da dabi'u irin na Annabi da ladabtuwa da ladduba irin nashi da san shi da san sahabban shi da makamantan wannan nasiha ga shugabannin musulmi kuma shine taimaka musu akan gaskiya da kuma yi musu biyayya da hadakar da su akan abin da yake na gaskiya ne cikin hanya mafi taushi kuma janabatul wusubu alahum da nisantar hutona huto tare da su da addu'a gare su cewa Allah musu taufiki da kuma san kama musu cikin abin alkhairi nasiha ga al'ummar musulmi gabaki daya shine kuma yace yi musu shiryar da su zuwa ga abin da zai zama na gyaran kansu ne da kuma karantar da su addin lamarin addinin su da duniyar su da ruha asirin su ga wanda ya kuskure tare da su da kuma taimaka ma makiyan su da kuma bada kariya ga duk wani algushin da hasada da zai shigo ma musulmi da kuma ka soma kanka abinda kake soma ƴan uwanka musulmi da kin musu abinda kake kima kanka wannan duka shi ya zamana ga baki ɗaya nasiha ga al'ummar musulmi to idan muka fahimci wannan hadisin nan me ya bari babu abin da ya bari ya tattaro komi komi ya tattaro shi yasa Nawawi yace dukkan su gabaki ɗaya hadisan da zai kawo madarul islam alaiha shine al-imam al-khattabi Allah mashi rahama yake cewa an-nasiha shine iradatul khair lil mansuhi lahu kawai manhal al-khair ga duk wanda kake ma nasiha ita ce kawai nasiha al-hadisi samin hadisi na tara na takwas yake so An Ibn Umar an amso daga dan Umar radiyallahu anhuma Allah ya rada su anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina ga sai mu tsaya ta sijilin mu